Batun tsare waɗanda ake zargi da aikata laifi ba bisa ka'ida ba a Najeriya da ya ƙara kamari ne a shekarun baya-bayan nan musamman a lokacin mulkin tsohon shugaban ƙasa Muhammadu Buhari duk da cewa jim kaɗan bayan karɓar mulkin sa a shekarar 2015 ya jaddada aniyarsa ta tabbatar da cewa dukkanin hukumomin gwamnati za su riƙa bin doka da oda sai dai duk da kalaman shugaba Buhari da mataimakin sa a waccan lokacin gwamnatin sa ta bijirewa umarnin kotu a lokuta da dama na asaki tsohon mai baiwa Goodluck Jonathan shawara akan kocin tsaro kana samba da suki wanda aka yi wa zargin karkatar da dala biliyan 2.1 da kuma mallakar makamai ba bisa ka'ida ba sai kuma tsara mutane kamar shugaban kungiyar ƴan Shi'a ta Najeriya Sheikh Ibrahim Al-Zakzaki tsohon alƙalin alƙalan Najeriya Walter Onogan da dai sauransu a yanzu dai rahotanni sun yi nuni da cewa a bisa dukan alamu shugaba Tinubu na neman dorawa inda tsohon shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya tsaya musamman ganin yadda aka bijirewa umarnin kotun da ta bada bilin daka can gwamnatin babban bankin Najeriya Godwin Emefiele ɗan Najeriya da dama dai sun fara dasa alamar tambaya akan ko shugaba Tinubu zai riƙa martaba tsarin mulkin demokradiya inda mai sharhi akan al'amuran yau da kullum Malam Salihu Mahmud yace
na farko dai kaman yanda muka sani daga lokacin mulkin da ya gabata na Muhammadu Buhari an sha tsare mutane ba bisa ga kaidodi saboda misalai kaman shugaban Shi'a na Najeriya Ibrahim Zazzaki tsohon mai ba ma ta shawara fannin tsaro saboda suki da kuma gashi yanzu shugaban ma'aikatan yaki da cin-anci da rashin Abdul Rashid Bawa wannan abu yana da illa sosai saboda mai idan mun ce muna demokradiya to ya kamata a dinga bin dokokin kasa da kuma kaidodi wanda a turanci ake cewa rule of law
jigo a jam'iyyar PDP Sanata Umar Ibrahim Tsauri ya ce
da farko dai zan fara cewa a Najeriya babu doka da babu matsala shine yadda ake aiwatar da hukunci kin tuna dama Bola Tinubu ya ce zai ci gaba da yi ne daga inda Buhari ya bari. Ita wannan matsala ta karya hukuncin kotu da karya dokokin ƙasa sun samo asali ne lokacin Buhari dan daga wancan lokaci ne ya kasance dan ma an ma kira a kotu an yanke ma hukunci. In dai ba a yi ma gwamnatin daidai ba to kan ba yi ba. In kin tuna kotuna sun bai wa Tambu da Soki beli ba iyaka amma kuma aka hana shi. Wannan ya samu asali domin idan kika dauki matsayin Najeriya akwai an za a ci masu untouchables ne su in sun yanke hukunci shi za a bi ko da ko ta yanke hukunci ko bata yanke ba to amma abin da ya sanya muke yin shiru mu dan in muka yi sai a ce a dawo amma ita gaskiya ta kuma hukunci ba ta kafin gaskiya ce to abin da ake ma bawa da abin da ake mai kale kamar wulakanci ne ake mu Najeriya na aidin duniya abin da kawai za mu ci shi ne Allah ya sauke
kazalika wasu ƴan Najeriya sun fara yada batun cewa akwai alamar gwamnatin da shugaba Tinubu ke jagoranta ta bullo ne da sabon salon kare waɗanda ake zargi da yin babakire da kudaden jama'a ganin yadda shugaban ya baiwa tsohon gwamnan jihar Akwa Ibom Gasula Fabio goyon baya ya zama shugaban majalisar dattawa a watan Yuni duk da zargin karkatar da kudaden al'umma na naira biliyan 108 sai EFCC ta dade tana yi masa shin akwai wani sashen doka da ya amince da batun a tsara wanda ake zargi da aikata wani laifi fiye da kwanaki biyu masanin shari'a Daniel Buwala ya ce
akwai dokan da mutanen SSS suna relying on wanda ya ba su karfi su rike mutum a cikin sati biyu in suna investigation to amma yanzu an duba yanda aka aje shi bawa a custody ya wuce duk lokacin nan so in dai a bayan jama'a ne sun je sun kara samu extension daga kotu majority of Nigerians ba su da wannan sani kuma ya kamata gwamnati ta nuna good faith cewa an mutume ka charge shi ko ka kama shi ka kulle shi ya kamata Nigeria su san menene ka kulle shi because mun gani yanzu example na Emefiele an kulle shi ya dade an zo an kai shi kotu daban abin da aka charge shi daban abin da aka gaya ma mutane ake investigating nashi a case na shi bawa ba magana cewa ga dalilin da aka kulle shi kuma wannan abun bai dace ba shi yasa mu muke fada kan cewa gwamnati ta zo with clean hands ta nuna ma mutane cewa abin da suke suna yin don Allah ne kuma suna yin don gaskiya ba abin da ake yin don siyasa bane
a nasa bangare masanin gundun tsarin mulki barista mai nasara kogo ya bayyana cewa
tsarin mulkin Najeriya idan muka dauki sashi na 174 inda ya magana yanda za a rika gurfanar da mutane a kotu ya dora nauyin akan hukumar gwamnatin Najeriya ma'ana ministan shari'a wanda kuma idan muka yi la'akari da kusan wata biyu da ya wuce babu ministan shari'a amma wannan bai zama hujja ba domin ma'aikatar tana nan ita ya kamata ta ci gaba da wannan ayyuka na gurfanar da masu laifi kuma sashi na 35 da na 36 na tsarin mulkin Najeriya mu da sashi na 34 da 37 duka karan tsaye ne ga tanaje-tanajen su har a kai ga an rike mutum na wannan lokacin ba tare da an gurfanar da shi ba tare da an gaya mishi laifukan da yayi ba kuma dole sai an yi ma sashi na 200 230 zuwa na 304 na tsarin mulkin Najeriya garan bawul ta yanda za a gyara tsare-tsaren kotunan mu idan aka rike mutun daga karshe aka zo kuma aka ce ai ba a ma same shi da kowane laifi ba to an ci irin shi kuma an ci mutuncin shi kuma daga karshe ba wani abu za a yi wanda zai biya mushi wannan zuddar daraja shi da aka yi ba ya kamata a ce hukumomi su rika aiki na hadin gwiwa ya kamata gwamnati da kuma duk waɗanda alhakin yake shi kokari su tabbatar da cewa yancin shari'a ya zama sahihi
rahotanni dai sun yi nuni da cewa kama Abdulrashid Bawa da DSS ta yi baya rasa nasaba da zargin cin hanci da rashawa idan ana iya tunawa dai wannan ba shine karan farko da ake dakatar tare da tsare shugabannin EFCC ba inda a baya ma an kama tsohon mukaddashin shugaban EFCC Ibrahim Mago da zargin aikata laifin almundahana da almubazaranci da sunan ofishinsa duk kokarin ji ta bakin DSS ta wayar salular a yayin hada wannan rahoton da ya ci tira Bima Abdulrauf murya Amurka daga Abuja Najeriya.